Dr. Yamal Shehu na ɗaya daga cikin jagororin wannan kungiya ta Bring Back Our Girls.
Lokacin jinagan da aka kawo sojojin haya da South Africa da Ukraine, mun nuna cewa ba daidai ba ne, don dukkan da aka kai sojojin haya abinda ke bin baya shi ne yana karye ƙarfin gwiwan sojojin ƙasa, kuma su sojojin haya ba a da tabbas cewa su ma ba ƴan laifi a fili ba ne. Don haka duk abubuwan nan ya sa can lokacin shugabancin Jonathan ce ba daidai ba ne, a kuma yanzu da muke jin kishin cewa kuma za a sake dawo da su ƙarƙashin wannan gwamnati. Mun nuna cewa ba daidai ba ne.
Na tambayi kakakin hedkwatar tsaron Najeriya, Kanar Rabi Abubakar, ko ina gaskiyar wannan zargi?
Gaskiyar lamari dai wannan magana ba gaskiya ba ce a Rasha. Ba da tushen gaskiya ko kaɗan, saboda abin da muke yi a wanda shi sojin muke a wanda shi ne Najeriya, kuma tun lokacin wannan shugabannin sojin suka hau, ba wani soja ɗaya, ina tabbatar ma wanda ba ɗan Najeriya ba, ba wani sojan haya da aka kawo domin yaƙi Boko Haram. Mu ke yaƙin mu, kuma muna nan muna ci gaba da yaƙin mu, mun san cewa muna nasara.
Na sake tambayar Kanar Abubakar, to shin me yasa ake jin akewa hankutar tsaron Najeriya zargin yin amfani da sojin haya a wannan yaƙi da ƴan Boko Haram?
Nasar da muke ne shine muke wanda suke da hannu da irin wannan abubuwan, ke ganin cewa za a yi a ce an hana su abin da suke a da, yanzu a ci nasara shine suke ganin cewa to bai kamata ba a bar su haka. Shi yasa suke zuwa suna yin wannan maganganu da ɓata sunan sojan Najeriya, cewa muna a wanda su wannan ba ƴan Najeriya ba. Tabbatar ma da mutane cewa sojan Najeriya muke a wanda su kuma ƴan Najeriya ne, su muke mu aiki, kuma ba za a ce wasu zo su yi ba. Nasar da muke samu su ne suke bakin cikin wannan nasara ɗin da suke muke samu.
Ni dai sun ambato kakakin hedkwatar tsaron Afirka ta Kudu, Sefue Dlamini, na cewar kasarsa ba ta da dakaru a Najeriya, amma ba zai ce komai ba ko akwai sojin haya ko kuma babu. Amma abu ne sananne cewar ko a farkon wannan shekara sai da ministan tsaron Afirka ta Kudun, Nosiviwe Mapisa Nkakula, ta fidda wani gargaɗi mai zafi ga su sojin hayar na Afirka ta Kudun cewar hawaniyarsu ta kiyaye lamar Najeriya. A daidai lokacin da ake ta ya madidin cewar gwamnatin Jonathan a wancan marra na amfani da sojojin haya daga Afirka ta Kudun. To amma ko a wancan marra sai da shugaban kasa na wancan lokaci Dr. Goodluck Jonathan ya shaidawa sashin Turanci na muryar Amurka cewar akwai wasu kamfanonin kasashen waje guda biyu da ke bada shawara a dakarun Najeriya, sai dai bai tantance ba da dauko sojin haya ne koko ba su ne ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.